ta yaya zan guje wa tashin zuciya wato amai ko da yake ana kiransa aman safiya a lokacin ciki wato juna biyu kina iya jin tashin zuciya a kowane lokaci na rana ko ma tsawon yini yawanci yana gushewa zuwa ƙarshen wata na uku ko hudu na ciki wato juna biyu abinda za a yi don yin kariya ki sha kofi ɗaya na shagin cita ko kirfa sau biyu ko uku a rana kafin cin abinci ki riƙa cin ƙananan abinci sau da yawa kuma ki guji abinci mai mai ko mai wahalar narkewa ki tsotsule mun tsami ki tambayi a yankinku game da magungunan gargajiya na tsire-tsire masu kyau don rage aman safiya ki gwada cin biskit totila gurasa chapati ko ɗan shinkafa ko kunu da safe da zarar kin tashi muhimmi ki je wajen ma'aikaci lafiya idan kina amai sosai har ba za ki iya riƙe abinci a cikinki ba ko idan kina rage ƙiba haka kuma ki lura da alamomin rashin ruwa a jiki kamar jin ƙishin ruwa sosai ƙarancin fitsari ko rashin yin fitsari bushewar baki jin jiri idan kina tashi tsaye rashin dawowar fata da wuri idan an ɗaga ta tsakanin yatsu biyu idan fatar bata komawa yadda take da sauri alamar ruwa ce idan mace na da waɗannan alamomin kuma tana amai tana buƙatar a bata ruwa ta jini IB ko ta dubura a nemi taimakon lafiyan ciki gaggawa rashin ruwa mai tsananin gaggawa ne